الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتاف مناهد شين لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نبض ضمالني القاضي إياض اليحسبي المالكي عليه رحمة الله تعالى. كما ونزيز مجلس من الأليد ثلاثين دقوة أشكل لتاف inda malam ya fara mana batu akan hadisu Hind ibn Abi Hada, hadisi wanda ya tattaro sufufi na Annabi sallallahu alaihi wasallama, a isnadin sa bai inganta ba, muna karanana ta wannan, amma akwai jumloli da yawa na hadisin wadanda sun tabbata ta wata riwayar ko ta wasu asanid din daban, amma shi hadisin a dunkule gabaki daya isnadinsa mai rauni ne, kusan duk malamai sun tafi akan haka. Mun gane? To shi ne sai ya ce, sa'altu Khali Hind ibn Abi Hada, aka ce Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na tambayi kawuna dan uwar mamata, domin me a matsayin yayar mamashi yake, domin dan Khadija ne. Nana Khadija radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam danta ne Hind ibn Abi Hada, shi kuma Al-Hasan dan Fatima ne dan Khadija radiyallahu anhuma. To kaga shi yasa aka ce Khali an shayyati rasulillahi sallama, game da sifar Annabi sallama, hiliya asali sifa, to amma daga baya an fi amfani da ita a sifa wacce take kyakkyawa, ita ce ake cewa hiliya. Yawwa, hiliya, yawwa, shi ne hiliya. Hiliyatan talbasunaha wa tastakhrijuna minhu hiliyatan talbasunaha, kaga hiliya ya zama me abin ado, shi ne kuma huli. Huli, hiliya, huli. To an ce wa sifar mutum hiliyatuhu li'anna al-mar'a yatahalla bi sifatihi in kanat jamila, in mutum sifar sa kyakkyawa ce sai ya zama kyakkyawa. To shi yasa sai ake cewa sifat hiliya, hiliya. Wa kana wasafan, shi Hindu ya kasance mai iya siffanta abu. Hind ibn Abi Hada, ka san haka Allah ya yi wasu, akwai mutumin da in zai siffanta maka abu to ba yadda za a yi ba za ka je wannan abu. Shi yasa su al-wasafun a cikin al-mu'arikhun ba kowa ke da wannan ba, akwai malamin tarihin da ba wasafi ba ne, ba tarihi daga cikin tarihi, akwai al-wasfu ai, in za ka ba da tarihi to kana siffanta wanda kake ba da tarihinsa, to ba kowa ya iya sifa ba. In kana son ka koyi yadda ake siffanta, karanta littafin al-Imam az-Zahabi, kaga yadda ake sifa. Wa ana arju an yasifa li minha shay'a, ni ina son ya siffanta mini wani abu daga cikin sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ata'allaqu bihi, domin in ratayi da waɗannan siffofin in yi koyi da su. To su kuma siffofi kala biyu ne, akwai al-khalqu akwai al-khuluqu. Al-khalqu as-sifatu adh-dhahira, al-khuluqu as-sifatu al-batina. Siffofi na bayyane su ne ake ce musu al-khalqu, su kuma siffofi na ɓoye na zuci wanda su ne ɗan adam, su kuma su ne as-sifatu adh-dhahira, siffofi na fili su ne al-khuluqu. Yawwa, shine wancan yake cewa akrim bi khalqi nabiyyin zalahu khuluqu, kaga akrim bi khalqi nabiyyin zalahu khuluqu, yace daraja, kayi mamakin daraja halittar annabin da wannan halittar tasa zalahu khuluqu, kyawawan ɗabi'u kuma sun yi wa wannan halittar ado. Yawwa, saboda haka me amfanin kyau ba hali, maciji ke nan, kyan dan maciji ba. Yaro ya gan shi a bayan gida, sanyi ya dame shi, sanyi ya bige shi, yi ke nan kawai ya ɗauke shi ya tafi je ya zo da shi gidansu ya ɗumama shi, ya ɗumama mugu ba. Yana jin jikin shi ya kai karo mala, kawai sai ya fasa kai zai kashe yaro da ya taimake shi. Baban shi Allah, yaro ya tsandara ihu da ya ga abu ya fasa kai a gaban shi. Baban shi ya zo yana zuwa take shi da takalmin shi na sojoji, ya ce wala tasna ilma abufa fi ghairi ahlihi, ya ce wannan mugu ne ba a mai kirki tsakaninka da shi, kisa yi mugu ne. Kala sai ya ce kana rasu sama fahman mufahaman, annabi salama ya kasance fahman mai girma ne shi, mufahaman sannan kuma abin girmamawa ne shi. Malamai suna cewa fahman nan ana nufin babba ne shi a halittarsa, sannan kuma mutane suna jin kwarjininsa a ransu. Wasu kuma suka ce fahman inda nan mufahaman inda rabbi, ai aziman inda nasi wa mu'azzaman inda rabbi, mai girma ne a wajen mutane sannan kuma Allah ta'ala ya girmama shi. To shi ne fahman mufahaman din, kaga wannan ai tabbataccen abu ne ko? Ya tala'alu wajhuhu tala'alu al-qamari laylatal badr, fuskar manzon Allah sama koda yaushe tana kyalli kamar yadda wata yake taura yake kyalli a ranar badari, a kwanakin badar su ne 13 14 15. Anas radiyallahu anhu ya tabbata ya ce ya zauna yana kallon wata badari sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yana cewa wai waye fa haske, ya kasa tantancewa shi waye a cikin su ya fi haske, annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa wata. Sannan sai ya ce ne aqwala min al-marbu'i, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqwala min al-marbu', manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsawo min al-marbu'i, fiye da mutumin da yake gajere tsakatsaki. Idan ya zo cikin mutanen da suke gajeru to sai a ga ya fi su. An ce al-marbu' shine ruba'a, ar-ruba'atu fulanun ruba'atu, wane matsakaici ne. To manzo sama kuma ya fi matsakaicin tsawo, saboda shine kana aqwala min al-marbu' min al-marbu' ay ar-ruba'a min an-nas, ar-ruba'atu min an-nas shine al-mutawassit khalqan, wanda halitta shi matsakaici yace. To manzo sama kuma ya dan fi shi kadan, in kana ganin mutumin da ake cewa shi ba dogo bane kuma ba gajere bane, to manzo Allah sama ya dan fi shi kadan. In ya shiga cikin masu tsawo, in ya shiga cikin su sai a ga ya wuce su, shine aqwala min al-marbu. Wannan malamai suna cewa haka ba a gane haka illa bi imanin nazar, sai mutum ya tsaya ko sai ya kalla. Shi yasa sayyidina Abubakar dogo ne, sayyiduna Umar dogo ne, sayyiduna Umar dogon shi sai Allah ya hada masa da kiba, sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu dogo ne amma kuma me, sai ya zama siriri sosai kuma siran takaddasa, shi yasa kaya suke mishi yawa. To in suna tafiya da manzo Allah sama sai a ga manzo Allah sallama ba wani wuce shi kuma suke cancan ba. In kuma manzo sama yazo yana tafiya da irin sai Ibnu Mas'ud, wanda shi kuma gajere ne sosai, to sai a ga manzo sama ya kira shi, wato halittarsa dai ba wani aibin da take da shi, kuma dama mutum ya kasance haka matsakaici to shi ne bai da aibi, eh ba ka da masoka game da shi. In ka tashi ba za ka ce masa gajere ba, ka zagai, duk da kuma ba kai ka halicce shi ba, amma saboda ƙarfin hali sai mutum ya faɗi abin da ba a sa shi ba. Sannan kuma ba dogo ba ne can, shi ma ka ce mai zanƙalalo, ko ba ka ake yi ba, matsakaici. وأقصر من المشذب وأقصر من المشذب فنن من ذن الله سبحانه وتعالى يا فجرت في لون ديك مي صوفو فن شين المشذب المشذب شين وان ديك سنشي الطويل البائن وان تصوان سيكيتا يوم ورد ان ذاك جاء ان ذات شدق اوفا نزوب نسي سندق قصا ومن ذن الله سبحانه وتعالى كما سيكبا ونن صفوفو tabbatattu ne duka a cikin wasu riwayoyi ingantattu so da kan lokacin da mutum yace yayi mafarki ya ga manzo Allah sama a cikin bacci to yanzu abinda za a masa mu'addili sai ya masa wannan tambayoyin ya ka ganshi kun ga dai an ce mana ne an ce mana na farko daga cikin sufufin sa bayan an ce kana fakhman mufakhaman sai aka ce ya tala'alu wajhuhu fuskarsa tana kyalli tana haske tala'alu al-qamari laylatal badri sai mutum ya ce yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce kaifa ra'aita wajhahu sai ya ce muswaddan fa'uzu billahi sai ya ce ai ya ga fuskar baka sai ya ce a'uzu billahi a'uzu billahi a'uzu billahi dan Allah daga nan kai shi kuma dan Allah ka sake bada labarin nan ka tuba wa Allah kai shigo daga nan ka sake fadin wannan magana azan su mutane suna jin dadin su ce sun yi mafarki sun ga Annabi sallama daga cikin abinda tawadu'un malam Albani da kuma gaskiyarsa dan jarida sun taba masa wata tambaya suka ce a rayuwarka ka taɓa mafarki ka ga Annabi ya ce wallahi bai taɓa yi ba shi bai taɓa yi ba shin Muhammad Nasir Albani shi bai taɓa yi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai bi ne shi ne ya faɗi gaskiya amma wanda sai sun ƙaƙalo shi kai ƙarya fa ka ce ka yi mafarki ba na ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mujarradin ƙarya mun karanta da ku anan a cikin Al-Hadith bin Mufarrad manzon sama yace man tahallama duk wanda ya ƙarye yace yayi mafarki alhali bai ba to ranar lahira kullifa an ya'qida baina sha'iratayn kullifa an ya'qida baina sha'iratayn ranar lahira za a bashi gashi guda biyu in sirara ko a bashi sha'ir alkama ya karama sai a bashi a ce kullu tsakanin su ya hada wala ya'qidu bazai taba iyawa ba sakamakon ƙaryar da yayi mafarki alhali bai ba shi yasa malaman tafsiri wasu sukan kawo cewa shi wannan da yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min to shine sai shi da ya fassara masa sai ya ce a ni ban yi ba sai ya ce a kubi al'amuhu allazi fihi tastafsiya malaman tafsiri wasu sun kawo riwayar cewa shi wannan ƙarya yake mai asiru khamran din ne shi ne a ru'yal haqqa yi mafarkin gaske shi kuma wannan ta hallama ne da ya ji wannan ya mafarki sai ya ce mu je wajen shi ya fassara mana mu kure shi to shi ne bayan an fassara masa aka ce to kai wa ammal akharu fa yusqalahu fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi sai ya ce a ni fa ban gani ba ban yi mafarkin ba sai Annabi Yusuf sai ya ce qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiya shi ko kai ko ba kai ba ta tabbata to kaga amma sai wani zai ce ai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali bai ganshi ba ba daidai bane zunubi ne babba Allah ya shirya to shine atwa atwala min al-mushadda sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance azimal hama manzo sallama kansa babba ne kansa babba ne tun can da ulama'u ilmin firasa malaman da suke bincike akan physiognomy ilmin abin al-istidlal bil-zahir min ajli al-ikhbar 'an al-batin akan al-zahiri sai a bada labarin koyi ilimi ne physiognomy firasa ilmin firasa to wannan ilimin tun kafin zuwan musulunci suna cewa idan mutum kanshi ala abin nan izamun ra'a kan mutum ya zama babba to alama ce ta fitna alama ce ta mutum zai yi abin nan akwai kwakwalwa zai yi hadda kuma zai zama mai fahimta amma aka ga mutum kanshi irin dan karamin nan to akwai damuwa kuma yanzu ka ga ai ciwo ma wannan da ake haifarsa din nan haka din nan ba kansu nan karami ake haihuwa su ba kaga shine wallahu alim to shine azim alhama alhama arra'at rajil ash-sha'r sannan gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rajil atajisi shine rajil kamar yadda ake cewa titar julihi kaga tajewa kenan yawwa tarajjul shine taje gashi ورجل شعري وكان شعره رجلا رجل يوه با رجل با با رجل با قما هاجين زو دا اوك منا دا رجل مي كينا متين كينا رأيت رجلا رجله طويلة ورأسه رجل na ga wani mutum kafa shi doguwa ce sannan kuma gashin shi a taje to kaga shine rajila sha'r in infarqat aqiqatuhu farqaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan gashin gaban kansa shine aqiqa gaban gashin gaban kai nasiya idan ya rabu farqaha to sai raba shi da kansa in farqat nan gashin ne yawa kenan to mazo sama ya karaba gashin sa gida bi haka wa illa fala yujawizu sha'ruhu shahmata udhnayhi in ba haka ba kuma to manzo Allah sallama gashin sa baya wuce shahmata udhnayhi daidai wajen tsokar kunnuwansa nan kenan gashin sa in bai raba ba kenan in yana dunkule nan shine shahmata uzni idan huwa waffarahu idan ya bar gashin a yalwace haka gashin sa yake laraba suna da gashi ni wannan ya tabbata haka duk da gaske ne manzo sa yana da gashi shi yasa ya bada kaida yace man kana lahu sha'un falyukrimhu duk wanda yake da gashi to ya girmama gashi ka Allah baka gashi kuma ka rika walakanta shi ka rika kula da shi kenan to shi kuma gashi mun shaka shi abinda malaman mu suka yi taqriri suka tabbatar shine gashi tabi'u li'urfin nas yana bin al'adar mutane in kunta fi qaumin yahliquna ash'ara ru'usihim fahliq wa in kunta fi qaumin yuwaffiruna sha'rahum wa yukrimunahu fawaffir sha'rak wa akrimhu idan kana cikin mutanen da aski suke to karka aski domin in baka aski sai ka zama mutahani yanzu kai ka ga mutum ya tara gashi ya bashi yazo zai ja sallah ya shiga a cikin al'umman mu nan kun yi shiru mana kawai sai ga wani irin gashin shi irin na mata ya ma raba shi gida biyun ɗayan nan ya fake kawai shi kenan sai da kawai sai ya sa wata hula sai ta zama a tsakiya nan kawai da ta nan kawai zai zo ya ce istawu har da wuya ka bihi sallah saboda mutahani ne a wajenka mutanen da suke yin wannan yanzu a cikin al'umma mu ba mutanen kirki ba ne a faɗi wannan sosai mutane su bi don su bari to amma wuraren da su kuma gashin suke bari to shi kenan kana rayuwa inda ake barin gashin sai ka bashi ita ce ka'ida saboda tunda ba cikin mutanen da suke barin gashi kake ba ba dalilin da zaka bar gashi da gashin ka in ka ga ka kasa aski sati bibbiyu ko wata wata yi aje kai aski shine daidai Allah shi kyauta azharal launi manzo Allah sa sama ya kasance azharal launi mutum ne wanda yake da kyakkyawan launi shine azhar din daga azharatu kulawa wasi'an jabini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwar goshi tunda an ce azim alhama to sai zama mai wasi aljabin yana da yalwar goshi aljabin shine goshi kaga duk wannan yana nuna ne malami suna cewa dalalatu ala alfitnati yana nuna kwakwalwa kun ga masu abin nan masu zana irin su Aristotle din nan ya kake ganin kwakwalwarsu ya kake ganin kansu har ka taba ganin hoton Aristotle ko kaga wasfun ne ai alwasful khayali ne yadda aka karanta tarihin su ne to shine sai a zana su yanzu kuma ga AI ko da za a aika masa kawai shi kenan ayi ya fito maka da shi to su Aristotle wai ana nuna suna da kwakwalwa su Platon su Socrates ko Shakespeare kaga Shakespeare ma katon kai yake daga kan shi babba ne har shi ya inganta mutum mai katon kai yawwa katon kai yake da shi to kaga hatta a Hausa idan ka tashi fassara waɗannan a haƙƙin manzon Allah ta sama ka gaba zuwa za ka yi ka ce kato ba ya ba za ka ce haka ba sallallahu alaihi wasallam to an ce lokaci ya yi sai mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu sai mu ci gaba da azajjal hawajib me hajib a jikin mutum a ina hajib yake جمع الجين هواجب